نعم بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
النهي عن ترك الصلاة في جماعة.
نعم النهي عن ترك الصلاة في جماعة مع القدرة هني كنا واتو دغبر صلاة أتكين جمعي مع القدرة تارد إيكو kana da ikon da zaka je kai sallah a cikin jama'a amma kuma sai ka zo ka kiyayen sallah a cikin jama'a an gane go
Allah
na akwai karatun da muke dazun na ina sauraron shi dazun naji wannan waye muna una da ma'udin nan da muke na bayan na aya an gane ko shine mutanen da suke hana aran abu koda dan kankane ne an gane ko suna hana tema kawo mutun su ba shi aro eh didda tana da abubuwa daban-daban ma'una din sannan shi ma yana shiga a cikin kaman hana zakka mutunan da zai kibada zakka shi ma ana cewa wato shi ma dai yana cikin wayamna una da ma'una eh kaman hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo inda sahabbai suke cewa su a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma kabada wato a zo a neme ka aran allura ka hana to kana daga cikin wayamna unal ma'u an fahimta eh yana cikin haka wayamna unal ma'u yana daga cikin abinda wato suke kidan yashi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake hanawa to shi yasa na karatun da muke din na bayan shine wayamna unal ma'u wato mutanen da suke hanawar aro wanda yake na allura ko wani abu haka ko su taimakawa mutum ko su bashi aro to wannan shi ake nufi da wayamna unna ma'u ko kuma su hana zakka akwai malaman da suka fassara shi na hana zakka wato wadanda suke hana zakka su ma ana sanya su cikin wayamna unna ma'u din na'am
Allahu ta'ala
Allah madaukakin sarki yake cewa
haqi musallata
wato ku tsaye da sallah
wa atu zakata
ku bada zakka
warka
umma arraki'ina warka uku yi ruku'i ma arraki'ina tare da masu yin ruku'i
suratul baqara
ya zo a cikin suratul baqara
Allahu tabaraka
Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yukshafu an saqin wato ranar da za a yayi daga makyangama
wayda
auna ila sujudi za a kirawo mutane zuwa sujjada
la yastadiu
amma ba su da iko da za su yi wannan sujjadai
kashi atal
absaruhum wato ya zama wato kashi atin dan tsoro a lokacin saboda tsoro kawai suke ji
absaruhum tarahquhum
wato absaruhum tarahquhum sannan kuma maganan su tarahquhum ta kusanta
zillatun
ya zamo ta zazzalo ta zubi an gane ko ta fice zillatin saboda kaskanci a wannan lokacin da tsoro da kaskantar da kai a gaban Allah hakika san kasance wato sun kasance ana kiran su zuwa sujjada su suna masu mika wuya
suratul qalam
ya shigo wato ayat sura ta zo a cikin suratul qalam
al-ahbar
malamai suka ce
wallahi ma nazalat hadhihi al-ayah
wallahi wato wannan aya bata sauka ba
illa fil ladzina
tukallifuna anil jama'a sai dai wadanda suke sabawa daga yin sallah a cikin jama'a wato suke kin zuwa sallah cikin jama'a Allah madaukakin sarki yake cewa
idan kunta fihim
idan ku kasance wato idan ka kasance a cikin su ka tsaye da sallah a gare su faltaqum da'ifatun minhum ma'aka idan ka kasance a cikin su ka tsaye da sallah to shikenan wasu mutanen sai su tashi minhum daga cikin su ma'aka tare da kai je su ma su ya zo a cikin suratul nisa'i
qala rasulullahi
manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa
wala qala hamamtu
hakika nayi nifin
an amura bis salati
nayi umanni da sallah
fatuqama
wato fatuqama sai a tsaye da sallah
summa
amura rajulan wato sai na umarci wani mutum
yaje
yi sallah tare da mutane
summa an daliqu
sannan kuma an daliqu mai sai na tafi ta wato an daliqu summan daliqu sai ya tafi mai tare da ni
birjali
wato da wasu mazaje in tafi da su tare da ni
ma'ahum
huzumun min haqabin wadanda suke da dami na daga itace izuwa ga mutanen da ba su halarci sallah ba ka harika alaihim buyutum sai a kone gidajen nasu saboda ba su halarci sallah ba to shi yasa wato waɗanda suka zama cewa ba sa zuwa sallar juma'a manzo Allah ya ce sai da kusanta ya je ya tara wasu mutane ya sa a tada sallah ya samu liman ya aza shi ya ja su sallar shi kuma ya je a je a samu dan munuka na itace a zo a kone gidajen nasu waɗanda ba su halarci sallah ba sai a riga bibiyar su
akarajahu malikun wa bukari
wato imam malik da bukari sune suka rawaito shi
wa muslimu
da muslimu
wa abu dawud
da abu dawud
da tirmizi
da tirmizi
wan nisa'i
da kuma nisa'i
wa ibn mas'ud
an karo daga ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda
anna qala
a cewa da shi ya ce
inna rasulullahi sallallahu alaihi
wasallam hakika manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sanar da mu da wato ya sanar da mu sunnoni na shari'a
wa inna min sunanil huda
hakika yana daga sunnonin shari'a as-salatu wato sallatil fil masjidi a cikin masallaci
allazi yu'azzanu fihi
wannan da ake wato da ake kiran sallah a cikin sa
babu
wani mutum babu wani daga cikin ku min ahadin daga mutum daya
illa wa lahu masjidun
ace yana da masallaci
fi baitihi
a cikin gidansa
walau sallaitum fi buyutikum
da a ce za ku yi sallah a cikin gidajen ku
wa taraktum masajida
a ce ku kyale masallatai
taraktum sunnata nabiyyi
to da za ku bar sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam
walau taraktum sunnata nabiyyi
da za ku bar sunnar annabin ku
la kafartum
da kun kafirci
rawahu abu dawud
abu dawud ne ya rawaito shi
wa ibn umar
an karo daga ibn umar Allah ya kara masa yarda
kala
yake cewa
kala rasulullahi
manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce
as-salatu
ita sallah wato sallah a cikin jama'a
afdalu min salati
wato ita tafi daga sallar mutum daya
bi 27 darajata
da daraja 27
karajahu al-bukhari wa muslim
bukhari da muslim ne ya rawaito shi
kana rasulullahi
manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce
walau alima ahadukum
da ace dayan ku ya sani
annahu yajidu azman
cewa da shi zai samu azman wato kashi
saminan
wanda yake mai mai
da shahida
to da ya je ya halarci sallar juma'a duk mutum san ya je masallacin zai samu nama kullun cike za ka ga wajen
Bukhari
da Muslim shi ya rawaito wannan hadisin
a
cikin wata ruwaya
inna asqala salatin ala almunafiqina
eh
inna asqala salatin
hakika mafi nauyin sallah
ala almunafiqina
abu sa munafiqai
salatin isha'i
wato ita ce sallar isha'i
wa salatin fajr
da kuma sallar alfijr wato ita ce sallar safi wa kasuba da a ce mutane sun san mafi hima abin da ke cikin su da sun zo mu waɗannan sallolin koda da jan ciki ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa mamin salasatin fimi
fi qaryatin
babu wani mutum uku a cikin alqarya ko kuma birni
wala tuqamu fihim
salatu basu tsayi da sallah a cikin wannan gurin ba
illa qadis
da hawaza alaihim shaytanu face shaydan yayi rinjayi akan su
fa alayka
dan haka na hore ka bil jama'ati da yin sallah cikin jama'a
inna ma yaqulu
zibu domin ita kura tana ci ne alqasiyatin wadda take zamo ta nisanta da jama'a ma'ana ta nisanta da wannan garki to sai ta tafi can ta je ta kama ta ci ne
karajahu abu dawud
wato abu dawud da nisa'i su suka fito da wannan hadisin ahmad da hakim haka ba daga abi hore ta Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kala yake cewa wato fiyayyen rana da la'at alaihi shamsu da rana ta hudo a wato fiyayyen wuni da rana ta hudo a kan shi shine ranar juma'a domin cikin shi ne aka halice annabi adam sannan kuma a cikin shi ne wato a cikin ranar ne aka shigar da shi cikin aljanna kuma a cikin ranar ne aka fitar da shi daga aljanna wala taqumu sa'atu illa yawmul juma'ati kuma alqiyama ba za ta tashi ba sai dai ranar juma'a Muslim ne fitar da wannan hadisi da Tirmizi da Nisa'i da Abu Dawud wa fihi tiba alaihi wato sai ya kara Abu Dawud shi ya kara yake cewa kuma a cikin wannan rarin ne aka karbi tubansa wa fihi mata kuma a cikin shi ne ya mutu fardiyatu zakati wa wujubiha wato farlantawar zakka da wajabcinta to hadisai da ayoyin da za su zo mana da cewa lalle ita zakka farilla ce kuma da wannan wujubiha wujubuha da wajabce wajabcanta
Allah
Allah madaukakin sarki yake cewa waqimu salata wato ku tsaya da sallah wa atu zakata da ku bada zakka wadi'ur rasulaku bi manzan kula Allah kun turhamuna la Allah za ku rabauta
suratul nur
wato za a yi jin kanku wato za a ji tausan ku a sanya ku aljanna kenan
Qala
wato qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa kuzmin amwalihim ya rasulullahi ka karba daga dukiyoyinsu zakka da za ta tsarkake su sannan kuma da za su da za ta tsarkake su dai da za ka tsarkake su biha da ita wannan zakai Allah madawakin sarki yake cewa waɗanda suka yi imani minkum daga gare ku lahum wa anfiqu lahum wato wa anfiqu kuma suka ciyar to lahum ajrun suna da lada kabirun mai girma ya zo a cikin suratul hadid wannan aya
Qala
sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace
duniyar islamu ala
wato an gina musulunci a bisa abubiyar
shahadatu Allah
ilaha illallah shine sheda ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma wato hakika nan Muhammadu abduhu bawansa ne kuma manzansa ne sannan ku tsaya da sallah da zakatu ku bada zakka da azumin watan ramadana da kuma ziyartar dakin Allah ga wanda ya sami ikon wato zuwa Na'am.
Annahyu
an tarki zakati wato hani daga barin zakka. Ayoyi da hadisin da zasu mana bayani game da cewa wato an hane ka daga barin bada zakka. Allah madaukakin sarki yake cewa yakana zuna zahabu wal fiddata wadanda suke taskakewar zinari da azurfa. Una ha ba sa ciyar da ita a cikin tafarkin Allah to lalle kai musu wato kai musu bishara da azaba mai radadi alaiha fi wato menene fi nar jahannama ranar da za a kona wato za a kona su a cikin wutar jahannama jibahuhum sai ya zama jibahuhum fatocin su gaba ɗaya fatukuwa biya za su dalas da ita wannan wutar jahannama wa zuhuruhum haka nan kuma da wannan bayan su
wa zunubuhum
wa junubun da sasanninsu
haza ma kan
wa zuhuruhum da bayansu haza ma kanastum sai a ce musu wato abisa harshen mala'iku a ce waɗannan wannan shine abin da kuka aikata wannan shine abin da kuka taskace kuka je kuka boye baku bada ba ga kawunanku dan haka ku dandane abin da kuka kasance kuna taskacewa ba ku a bada su ya zo a cikin suratul tauba Allah madaukakin sarki yake cewa wailul lil mushrikina wato narkon azaba kwarin azaba ya tabbata ga mushrikai waɗanda suke hada Allah da wani wato sune waɗanda ba sa bada zakka saboda idan baka bada zakka to ai kaman ka ce ne baka yarda da Allah ba tunda shi yace a bada kuma ga aya da hadisi nan alamun kana shirka kenan
suratul fussilat
ya to ya zo a cikin suratul fussilat Allah madaukakin sarki yake cewa lazina yabkaluna bima ataakumullahu min fadlihi wala subhanal lazina allazina yabkaluna waɗanda suke yin ruwa bima atahumullahu daga abinda Allah ya basu min fadlihi daga falalarsa wato wala ya hasibanna kada su zaci huwa khairan wai shi alkhairi ne lahum a gare su haka kai bari dai sharri ne a gare su in ba sani ba su sani dan haka da sani za a yumke wato za a yumke ma bakilu abinda suka yi rowarsa ranar tashin alkiyama aza musu shi akai ya zo a cikin suratul ali imrana Allah madaukakin sarki yake cewa ku ciyar daga abin da Allah subhanahu wataala ya arzika muku an ya tiya ahadakum al-mautu kafin mutuwa ta zo ma dayan ku fa yaqulu sai ringa cewa rabbi ya ubangiji laula akartani ina ma ka jinkirta mani illa ajalin zuwa wani ajali wanda yake makusanci ba asaddaka da sai na gaskata a lokacin mai imani mina salihin da kasance daga salihai kuma abin ya riga ya wuce da walan yakirallahu nafsan Allah baya jinkirtawa wata rayuwa ajaluha idan ajalinta ya zo kabirun bima ta'maluna Allah masani ne daga abin da kuke aikatawa ya zo a cikin suratul munafiquna ai uwaddud zakata ai shine ku bada zakka wa ahujju sanan kuma aya aikin haji an karbo daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yarda kala yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
awwalu salasatin
farkon abu uku
yadkhulunan nar
wato zai shiga wuta duk zasu shiga wuta shine sarki musalladin wanda ya zama aka wato musalladin aka daura shi sarkin da aka daura shi akan sarauta akan milki amma bai adalci ba
bazin sauratin
da kuma ma abocin dukiya na daga min mali daga dukiya dai la yi waddi haƙin lahi baya bada haƙin Allah
min mali
daga dukiyarsa
wa faqirun faqurun
da kuma fakiri amma kuma gashi da yawan alfahari kuma gashi fakiri ne rawaku ibnu kuzaimata ibnu kuzaimata ne ya rawaito wannan hadisin ibnu habban da ibnu habbana fi sayyi jama'a cikin gattan hadisan su an karo daga abi hurairah ta Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa ta'allahu malan wanda Allah ya zo mishi da dukiya wanda zakata bai bada zakka ba musila lahu yawmal qiyamati za a musalta wannan zakkai ran tashi alqiyama shaja'an ta koma macijiya a qara'a wato wannan macijiya mai yawan sara lahu zabibatani tana da dugo dugo guda biyu ya dawwe kufu za ta kewaye shi ma'ana ta mai sakaddami yawmal qiyamati ran tashi alqiyama summa yakuzu bilihi zunaihi wato sai ta ringa yin ruko da abin ganshi mukamukin sa summa yaqulu sanan yace ana malika nine dukiyarka ana kanzuka nine taskarka summa tara sai Allah subhanahu wataala ya karanta wannan aya wala tasu wala yasbana allazina yabkaluna bima ataakumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa sharrul lahum sai dawquna ma bakilu bihi yawmal qiyama sai karanta wannan aya kamar da muka yi a baya Imam Bukhari shi ya fitar da wannan hadisi da Muslim da Tirmidhi da Nisa'i
radiyatu sawmi ramadana
wato farillan nan ta azumin watan ramadana Allah madawakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ko dan da kuka yi imani kuma siyama an wajabta muku azumi alal ladzina min qablikum kamar yadda aka wajabta abu sa wadanda suke gabanin ku la'allakum tattaquna la'alla za ku ji tsoron Allah in kuka yi hakan wato ayyamun ma'adudatin ranaku wadanda suke abin kidan yawa wanda ya kasance ba shi da lafiya daga cikin ku ko kuma yana kan tafiya fa iddatun to sai ya wato sai ya kidanya sai ya kidanya daga wasu ranakun daban yayi azumin ya zo a cikin suratul baqara Allah madawakin sarki yake cewa fa man shahida minkum shahada duk wanda ya ga wata daga cikin ku to sai ya azumci wannan watan dan haka ya zama cewa duk wanda yanzu da a ce wata zai kama kowa bai gashi ba sai mutum daya ya ganshi to sai ka duki azumi in baka yi mahaika kai kafara eh ya zo a cikin suratul baqara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqiqa Allah wato haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta azumin watan ramadana alaikum a gare ku wasannantu sanan na sunnanta a gare ku tsayuwarsa da daddare ku ringa ibada duk wanda ya azumce shi kuma ya tsaida shi yana mai imani yana mai kaunar lada to za wato zai fita daga zunubin sa kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi Ahmad wa Nisa'i Ahmad da Nisa'i suka rawaito shi an karbi daga Abi Hurairah ta Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa wato duk wanda bai bar kaulin zur ba wato fada zur fada ta ƙarya ba bihi da aiki da wannan kaulin zur da kaji an fada kawai kai aiki da shi lillahi hajatun to ba shi da wata bukata ga Allah subhanahu wataala fi an yada da amu a cikin kawai ya kyale abincin sa wa sharabu da abin shan sa ma'ana ka kyale ma Allah abincin da yake baka da abin shan sa Bukhari ne ya rawaito wannan hadisi da Tirmidhi da Abu Dawud da Nisa'i an karbo daga Abi Hurairah ta Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala rab wato qala yake cewa rubba sa'imin da yawa mai azumi min siyami illa ju'un ba shi da wata lada ga azumin sa illa ju'u sai dai yunwa kuma da yawa wanda ke tsayuwar dare laysa lahu min qiyami ba shi da wani abu daga tsayuwar daren sa sai dai rashin bacci ibnu majah shi ya rawaito wannan hadisi da ahmadu da kuma hakim da kuma isnadi wanda yake ingantacce an karbo daga Abi Hurairah ta Allah ya kara masa yarda daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa ba ahadukum idan ɗayan ku ya waye gari yawman a wani wuni yana mai azumi fala yarfus ya zama bai alfasha ba wala yajal bai wani abu na jahilci ba idan mutun ya zage shi ko ya nemi su yi fada to abin da zai fada mai kawai inni sa'imun ni ina azumi inni ina azumi Bukhari da Muslim su suka rawaito wannan hadisi da Tirmidhi da Abi Dawud da Nisa'i manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa jalla haqiqa ga Allah madaukakin sarki a kowane dare min Ramadana daga watan Ramadana itikin yana yanta wato mutane minan nari daga wuta 600 alfin mutun 100 wato 600 idan ya kance a ƙarshen dare ne kuma a taqallahu bi adadi man maza yana yantawa da adadin waɗanda suka shude linkin balinki wato bai haƙi shi rawaito wannan hadisi an karɓo wato an karɓo daga Abi Hurairah da Allah ƙara masa yarda daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa idza ja'a ramadana idan watan ramadana ya zo fatihat wato fatihat sai a bude kofofin aljanna wa gulqati abwaabun nar za a kuma kulle kofofin wuta sannan za a dabaibaye shedanu da mari Bukhari shi ya rawaito wannan hadisin da Muslim alayhi salatu wassalam yake cewa wanda wato man aftara wanda ya sha ruwa a wuni yana azumi daga watan Ramadana ba tare da wani izini ba siyamu dahar wato zamanin wato yin azumin zamani ma ba zai biya mashi ba ko da ya azumce shi din mutum izini ya rawaito shi da Nisa'i da Ibn Majah dan karbo da da kuma Ibn Kuzaimata dan karbo daga Ibn Abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa wuril islami wato tufafin nan na musulunci da ginshikan nan na addini salasun abu uku ne wato wuril islami igiyan nan ta musulunci da shika-shikan nan na addini wato qawaid shine kaidodi na addini shi yace salasun guda uku ne shahadatu alla ilaha illallah shine shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah da kuma azumin watan Ramadana duk wanda ya bade daga cikin su ba din to shi wannan kafiri ne wana uzu billahi muna neman tsari da Allah subhanahu wataala daga kazafin cewa kafirai